nahiyar Turai, UEFA ta fitar da jerin sunayen wasa uku da za su fafata wajen neman zama zakaran kwallon kafa na nahiyar Turai, wato gwarzon shekara na kwallon kafa bangaren maza na shekarar da ta gabata, wanda hukumar ta fitar da sunan su sun hada da mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus, UEFA ke dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, Lionel Messi da Cristiano Ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Shi dai wannan kyauta wacce aka mata da lakani da gwarzon dan wasan Turai na shekara, wato a turanci European Best Player of the Year, ana ba da ita ne a ƙarshen kakan wasan da ta gabata, inda ake zaɓan dan wasan da ya fi taka rawar gani a wannan shekara, walau kungiyarsa ta ƙasarsa ko kungiyarsa da yake bugawa a nahiyar Turai. Inda a shekarar da ta gabata dan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya lashe gasar. Shi dai Cristiano Ronaldo ya samu nasarar lashe wannan kyautar har sau biyu. Shi ma takwarorinsa na Barcelona Messi ya samu nasarar lashe wannan kyauta sau biyu. Sai kuma ɗan wasan da suka taɓa lashe wannan kyauta sun haɗa da Andre Iniesta na Barcelona da kuma Frank Ribery na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Ranar 24 ga watan Agusta da muke ciki na shekara 2017 za a ba da wanda ya samu nasaran a cikin waɗannan 'yan wasan, inda masu horar da ƙungiyoyin kwallon kafa 80 da kuma wasu zababbun 'yan jarida 50 su suka fidda wannan jadawali. Bayan haka kuma a jiya an fafata a wasan neman shiga gasar cin kofin zakarun Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018, kuma yadda sakamakon wasan a jiya ta kasance, kungiyar kwallon kafa ta Karaba ta samu nasara akan kofin hangin da kwallo ɗaya mai ban haushi, ita kuma kungiyar kwallon kafa ta kofin Hen ta sha kashi ne hannun Liverpool da kwallo 2-1. Fortune City kuwa ta tashi sifili-sifili tsakaninta da FCSB. Kungiyar kwallon kafa ta Young Boys ta sha kashi a hannun CSK Moscow da kwallo ɗaya mai ban haushi. Afri ta doke Slavia Praha da kwallo 2-2, yayin da a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa na Napoli da Lens. Istanbul ko za su fafata ne da Sevilla, yayin da Olympiacos za su warje gumi da Rijeka. Kungiyar kwallon kafa ta Celtic za su fafata ne da Astana, Hapoel Beer Sheva za su fafata da Moreover. Za a buga wasanni da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Har ila yau a jiya an fafata a wasan Championship na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018, ga kuma yadda sakamakon wasan da kaya. Kungiyar kwallon kafa ta Hull City ta sha kashi a gidanta hannun Wolverhampton da kwallo 3-2. Leeds United ko sun tashi can jaros ne tsakaninsu da Fulham. Derby County ta samu nasara akan Preston North End da kwallo 1 mai ban haushi. Barnsley ko ta doke Nottingham Forest ne da kwallo 2-1, yayin da Cardiff ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United ne da kwallo 2-1. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Millwall ba ta da zaɓi ba a hannun Ipswich Town da kwallo 4-3. Kungiyar kwallon kafa ta Brentford ta tashi can jaros 2-2 tsakaninta da Bristol City, yayin da Birmingham City suka sulhunta sifili-sifili tsakaninsu da Bolton Wanderers. Reading kuwa a gida ta samu nasara akan Aston Villa da kwallo 2-1. Daga kasar Ingila kuwa za mu karkata akalanmu zuwa kasar Spain ne, inda a yau din za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da takwarorinsa ta Barcelona a wasan Super Cup na shekara 2017, wanda za a yi zagaye na biyu, inda a zagaye na farko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gidanta Nou Camp da kwallo 3-1. Sai dai a yau din Cristiano Ronaldo dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba zai samu damar buga wasan ba saboda dakatar da shi da aka yi na buga wasanni har biyar sakamakon rashin da'a da ya nuna a wasan da suka buga na farko da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, bayan alkalin wasa ya bashi jan kati na korarsa daga filin dan wasan ya bangaje alkalin, don haka aka masa hukuncin ba zai buga wasan ba. Shi ma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Andre Iniesta ba zai samu damar buga wasan ba sakamakon jinya da yake yi na kafarsa. A yau din za a buga wasan ne da misalin karfe 10 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Huta lafiya.